rabuna ya da mai bani gari da in garanta ina ba kin mawaka da duwai mai ciki madan ku an gari ba yake ibar kai a daukai
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage idan masu sauraro ba ku manta ba a ƴan makonnin da suka gabata muka kawo muku shiri akan kama wata ƴar jarida a jamhuriyar Niger mai suna Samira Sabo mai fafutuka a kafafen sadarwa yayin da aka kaita kurkuku akan wasu bayanai da ta saka a shafin Facebook game da ɗan shugaban ƙasar Niger wato Mamman Sani Isuhu Muhammadu To a wannan mako za mu ka muku yadda wata kotu a birnin Yamai ta wanke ɗan jaridar bayan da ta shafe kwanaki 50 a kulle a gidan yari sakamakon karar da ɗan shugaban ƙasar ya shigar a kanta bisa ga korafin cewa ta yi masa ƙazafi saboda zargin sa da hannu a kudaden makaman da aka handame a ma'aikatar tsaron ƙasar Ga wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mummun Farma da ƙarin bayani.
A ranar Talata 28 ga watan Yuli ne kotun Tribunal de Grand Instance or Class ta birnin Yamai ta bada sanarwar sallamar Samira Sabo daga kurkuku bayan da alƙali ya gano cewa zargin da ake wa ƴar jaridar ba shi da tushe. Maitar Budal Efred da ke ɗaya daga cikin lauyoyi ukun da suka kare ta a wannan shari'a ya gaya wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa ya ce abinda ya kamata a lura an sallame ta ne saboda babu kamshin gaskiya a laifin da ake zargin ta da aikatawa ma'ana an wanke ta wato bai cancanta ba a kulle ta a kurkuku daidai da sakar guda amma kaga ta shafe kusan wata biyu a tsare za ta koma gida ko da aka yi katari bangaren mai kara ya dauka kara lawyer ya ci gaba da cewa Samira Sabo kwararriyar ƴar jarida ce da ta san makamar aiki sanin kan digin aiki yasa bata ambaci sunan kowa ba a rubutunta a yayin zaman shari'ar da ya gudana a ranar 14 ga watan Yuli alkali mai tuhuma wato procureur de la republique ya shawarci kotu ta yi wa ƴar jaridar daurin makonni 5 a kurkuku tare da biyan tarar miliyan guda na sefa ganin yadda alkali ya yi watsi da wannan bukata ta hanyar sakin Samira mijinta Abdulkadir Isuhu da ke ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ABC ta M-Blog ya jinjina wa mashara'anta domin a cewarsa ta nuna alamar adalci a wannan shari'a
kai an ce maka kana da shari'a da dan Muhammadu Isuhu dole ne ka ji wani abu sai ya da muka ga abubuwan shari'a take zuwa a kasar tamu abin sai ba mutun tsoro mai yanzu da muka gani ke sakamakon da aka bada jujin ya ce shi ba komi bai tuhuma ta komi inda gaskiya jujin tana ta haka cin kasar mu sai mu ji dadi mu ga kai kamar kasar ta ai ci gaba paske in an ce ana dauka ayi jama'a wani dauki wani party jujin dauki wani party akwai matsala mai da muka yanzu abin gade gaskiya farin ciki abokan ta ya ce za su shiga cikin procedure administrative na can gidan kwasu
Tunide Samira Sabo ta koma gida a yammacin ranar Talata 28 ga watan Yuli inda ƴan uwa da abokai ke taya ta murnar fitowa daga gidan sarka yayin da har yanzu a nasa bangare Mamman Sani Isuhu Muhammadu mai kara ko wani lauyan sa ba su ce kalaba akan wannan hukunci to amma wani makusancin sa Muhammad Abdulkadir cewa yake
babu wani zancen a ce wai ta ci wata galaba da sauransu mu ne muka ci galaba mu da aka tozarta ko kuma a so a ci zarafin mu da sauransu mu da mun bukatun mu mutane duniya ta shaidi cewa lalle abin da ta kwadi ba ya da tushe kuma ba ya da makama mu abin da muke son mutane su sani abba mutun ne kamar kowa yana da jini cikin jikin shi yana lunkwashi yana da tunani yana da ra'ayi ba wai dan abba yana daga shugaban kasa shugaban jamhuriya mai daraja Alhaji Isuhu Muhammadu za a cewa mutane su ci karan su ba babbaka akan iyauci da mutuncin shi
a ƙarshen watan Mayun da ya gabata ne ƴar jarida bugo da ƙari shugabar kungiyar ABC ta masu fafutuka ta hanyar yanar gizo Samira ta ayyana a shafinta na Facebook cewa dan mai gida yana da alaka ta kudda ɗaya daga cikin ƴan kasuwar da ake zargi da hannu wajen handame makudan kudade a ma'aikatar tsaro domin sun saba ganawa a keɓance a manyan otel-otel na birnin Paris saboda haka dukkan hukuncin da ya hau kan ɗan kasuwar dole ne ya rutsa da ɗan mai gida abinda dan shugaban kasar Niger Mamman Sani Isu Muhammadu yace da shi take. Saboda haka ake ganin ya fake ne da sabuwar dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta wajen maka yar jaridar a kotu. Matakin da shugaban kungiyar yan jarida masu bincike Musa Aksare Allah wadai da shi.
Gobe kowa ya san wagga sanda tana iya bugun shi. Kai mai television ko kai mai radio ko kai mai wani abu can kai dai dan jarida ne ka rubuta shi ko ka wallafa shi wani yaje ya hauda shi bisa wannan yanar gizo kenan wagga dokar tana iya bugun ka. To shine ya kamata kowa ya tashi tsaye ya san wagga doka ya kamata mu yake ta da yadda muka saba yakin irin muka saba muna kaima irin waɗanga dokoki hari na a san a huddoma yan jarida hakkin su tunda so ake a hana yan jarida su yi aikin su yadda ya kamata.
Lura da sabon yanayin da aikin jarida ke shirin fadawa a Niger yasa cibiyar yan jarida ta ƙasa mai Zone de la Presse shirya wani taron ƙarawa juna sani domin a fayyacewa manema labarai wannan sabuwar doka.
Akwai confusion da yawa da mu ma masu jarida muna yi dan ordonnance 035/2010 yana kare dan jarida. Akwai wani article 67 da yace du wani layi da wani jarida yayi cikin aikin shi ba a iya a kama shi a kai shi kasu, babu dai detention preventive, babu gardavi, babu wani juju da ya isa ya kama shi yace a kai shi kasu, amanda ne akwai da yana biya, tara ko da yana biya. To yau nouvelle technologie de l'information, réseaux sociaux, internet, mutane kuma suna aiki da wannan kaya na zamani, donc yan jarida da yawa suna yi confusion par rapport wanga takarda biyu loi sur la cybercriminalité. Akwai bambanci dan ordonnance 335/2010 yana kare mu, mais sai akan aikin jarida. In ka huta daga wannan aikin jarida ka tayi bisa réseaux sociaux ka yi wani magana, loi cybercriminalité yana bugun ka.
Dokar wacce ba a wuce watanni biyu da so mazartar da ita ba na da alamun cin karo da wacce gwamnatin Niger ta saka wa hannu a shekarar 2010 wacce ta haramta kulle dan jarida akan aikin sa, abinda yasa editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa kiran yan jarida su zurfafa bincike akan dokokin aikin jarida na wannan kasa.
Yau yan akwai babban matsala wadda ke da kai in ce maka ba ma aikin jarida ɗaya ba, cikin ma ta hayar da harkoki a nahiyar Afirka rashin karatu. Dokoki suna nan an yi, amma sai ka ga da yake mutane ba su dokowa suna karantawa ba su iya sanin miyu anan dokokin sun hakumsa, sai daga baya bayan ka tashi kawa ta kato baraka sannan a karanta maka a ce ai ka taka shahi kaza, kudiri kaza, sakin layi kaza na doka kaza. Duk wanda ke cikin wannan aiki na jarida ya san da lalle akwai dokoki waɗanda an kai, sai dai mu karan kanmu yan jarida muna ma dokokin karan tsaye, sannan hukuma su ma'ana su bangare suna ma dokokin karan tsaye.
Baya ga Samira Sabu, editan jaridar Le Courrier Ali Sumana shine dan jarida na biyu da aka bugawa dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta, inda ya shafe kwanaki biyu a hannun yan sandan farin kaya bayan da wasu suka kopi wani labarin sa da suka yada a kafafen sada zumunta wanda ke cewa yan kasuwar da aka samu da hannu a rubda cikin da aka yi a ma'aikatar tsaro sun fara ramka kudaden da suka handame a maimakon su gurfana a gaban alkali kamar yadda gwamnatin Niger ta yi alkawali a baya. Matakin da kungiyar Amnesty International da RSF suka ce yunkuri ne na toye aikin yan jarida a Niger.
Sauraro a nan shirin dandali yan jarida na wannan mako zai gasa aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka a Yamai wato Sallamun Mun Barma, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Jadi dan nahu wata sana kace ta dilin yasa kallon kai to ta abu na biyu, wa tsoro za ku ji ba kuwa tsala ba.